wani haƙi na SS crude oil kudin da ake samu rara na man fetur daga shekara ta 2009 zuwa 2015 ba a bayar da su ga hannun su jihohi da ƙananan hukumomi ba. Su ce gwamnati forum suka zauna suka tattauna cewa ga yanda za a da musu da wannan kudaden, amma a cikin tsarin da aka fitar shine za a cire kashi 60 na kudin da za a ba jiha, za a biya mata bashin da ake binta daga federal government. Kuma sai aka ce ba za a bada wancan kudi ba, dole sai an samu yaddan majalisar zartarwa ta jiha da kuma yaddan majalisar dokoki ta wannan jiha. Dokar gyaran masarautu akwai na jiha da aka rage yawan su, da su kusan wakilai na mutum 25 aka ce za a hada a majalisar zartarwa ta sarakunan jihar Kano. Da mutum 20 da kusan 5 ne yanzu aka rage su, aka dada su kusan mutum 17 shine aka yi wannan gyaran rikin. An rage security, an rage yan kasuwa, kuma akwai waɗanda suke da alhaki. Idan misali Allah ya yi ikon sa, sarkin Gaya ko sarkin Karaye ko sarkin Rano ya rasu, kamar yadda aka ce Kano da Bichi sai Dabo, da su ma can akwai ainihin waɗanda su ma aka fitar da su aka ce su ne waɗanda za su yi sarautar da na wa'ancan guraren. To take kuma daman kamar yadda aka sani kowace jiha an kaji za ka tarar cewa bayan an ga an yi taken Najeriya ana samu ala cewa kuma taken jiha. Ita ma jihar Kano ta ƙirƙiro nata wannan take wanda shi ma aka tabbatar da shi a yau, kuma abu ne wanda yau da gobe in aka sake ganin wani gyara za a iya sake kawo majalisa.